Hukumar lafiya ta Ghana ta ce ba za ta dage haramcin yanka sayarwa, safara da cin naman shanu, awaki da tumaki daga yankin ba, sai an yi wa kashi 70 cikin 100 na dabbobin allurar rigakafin cutar ta anthrax. Sai dai kamar yadda dan jarida Muhammad Zakuwa ya ce, duk da cewa ana gudanar da allurar rigakafi ga dabbobin, amma har yanzu bai kai ga garin Boko ba.
Kumni ne naku Muhammad Zakuwa daga Zara Radio Boko. Gaskiya anthrax disease ya outbreak Upper East Nga, amma information da muka gada daga Upper East Regional Emergency Committee on Preventive of Anthrax Outbreak sun ce mana halin yanzu ya yadu cikin Upper East Nga district daya har guda 6. Ana nan ana massive vaccination, amma har wa yau ba iya an killace vaccination nan kan dabbobin nan duka ba. Maganda nake fadin ga cikin garin ga namu Bakoma, ko dabba daya ba a tun vaccinate ba tukunna. Kuma mun samu information from reliable source cewa da aka fara ma vaccination nan, ma'ana allura na rigakafi ko na kiyaye su, ba iya an samu an yi ma shanu ma ba. Tunda aka soma ana kan raguna ne da akuyoyi da sauransu, amma sun ce hali yanzu nama bai safe mutum ya ci nama ba.
Babban jami'in lafiyar dabbobi na gundumar Boko Fuseni Samson Majid yayi bayani kan dalilin da yasa suka haramta yanka da cin dabbobi a yankin.
Ciwo nan da ya shigo da ya affect cikin town nan sosai, kuma ya affect nutritional abinga statue mutanen da suke within Upper East region ma duka ba Boko ke di ba. So saboda sin na abinda yasa ciwo nan ya zama dangerous, kuma yawa ka dace wai da bari kowa ya yin yanka, kowa ya sai da dabba, ba mu san filin da wani dai te ya doko shi ya shigo ba, kuma ya shiga sakani sai dai ya kashe mutane da yawa, ya ba mutane da yawa masala.
A ranar Juma'a nan da ta gabata, limaman masallatan Juma'a na yankin sun yi huduba ne akan musulmai su hakura da yin layyan bana domin cutar. Muftin garin Boko Sheikh Khalifa Muhammad Awwal ya ce
shi wanda ke da ilimin sani ilimin dabbobin shine babban karkara ga duka da muka yi magana da shi. Yace ciwon nan duk dabban da ke da kafa kudu shi abun ya kama, saboda shi jama'a mu sa hankali, muna jin wasu maganganu na wasu mutane da ke bukatan a yassare musu, a sauke musu, an ce ba layya rashi ya bata abokin Allah ya hakuri, aiki Allah na da yawa, indai aiki Allah kake so akwai talakoki da marayu. Doki kudin ta kai kama talakoki da marayu, akwai aikin addini da yawa. Musani fa matsayin layya cikin musulunci sunnatun ne muakkada, sunna ce mai karfi, sunna ce mai karfi ba farilla bane.
Shin koya mazauna yankin su kamshi wannan sanarwa? Tambayar da nayi wa Imran Madaha Boko kenan.
Kashin gaskiya musamman a garin Boko, wallahi jama'an Boko sun dauki wannan magana da muhimmanci kwarai da gaske. Yayi ya zo ya kai ma matasa yara suke bi gida gida suna wayar da kan mutane waɗanda ke kula da kwalce suna kiwon raguna da shanaye, ana musu gargaɗi kuma gaskiya na Allah jama'a su a shi wannan shawara da hannu biyu.
Dr. Patrick Abake, muƙaddasin daraktan hukumar kula da dabbobi a ƙarƙashin ma'aikatar abinci da noma na Ghana, ya bayyana cewa ana aiwatar da matakan shawo kan lamarin, a inda ma'aikatar ta raba allurar rigakafi 100,000 ga dukkan gundumomin, kuma mako mai zuwa za a sake raba 100,000 domin a cimma wannan buri. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.